music@houseofsongs.com.
Gadare ya tsala ga walkiya alamu na ruwa a cikin daki na zumbur na tashi babu sakewa adama kan sakali abun da fitila ta tarwa da farin gwada yafi haka na zaku wajen ba kowa zuci da na sani barancan kura da hawayen zuci da na sani sanin wasu bayi da hawayen zuci mai gaddama ya kambar kowa hadarin tsantseni karkai gudun gujewa kowa nasarar dan sarki yayi rayuwar da babu dagawa ganga tai zaki da barazana katsuwar giwa illar yin karya bajama da te tana saka shayi da hawayen zuci a gurin ilahu nai mafakana bani tsoron bacci kwanciyar da zanyi ne damana sauna ko gaula shi ke zama na dannin zana da walakin lallai ga dan fatsar yana kintana bayan kololi jifa zai sauka babu majanyi bari in zan bar ma zuciya tilas nai mi kitufka in ga karafka to ma dugu ake waturaka da hawayen zuci mai na kuda take yin kuka yana gawar shanu in kai jira jiran molanka na san za arna satar zanan bugawar sanyi zuciya tai nauyi ga zantuka cikin kirjina duk jiki sai kyarma don na ji an kira sunana waiwaye na yi baya gabana zaka ta babu wani na dandazan yan gwalalo mujiyo yake dara a gidana zulmi ya bijiro kila nai gaman miyagun bayi. Ga dare ya tsala ga walkiya alamu na ruwa a cikin daki na zumbur na tashi babu sakewa adama kan sakali agun da fitila ta tarwa da farin gwada yafi haka na zaku wajen ba kowa Parfe samwake a cikin rashin sanin me zanyi
More music at housesongs.com